Aurance, ba bakin ce, in sana ya gire minu a mun zan ku da kala ce. Mai zan ce, gocin sa zan lo ya wuce mai sanda, mai wake, in zan yi kala ne za ku ji zaurance.
Music of House of Songs.com.